إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar saki taruwa a wannan masallaci mai albarka dan ci gaba da karatu na sira wanda muka tsaya wanda sati da ya gabata malam yayi bayani akan ayyukan da abubuwan da ake yi a jahiliya ayyukan jahiliya wanda ya fara da ayyukan da suke yi sai fara da babu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan ya zano wa'innan ayyukan gabaki daya ya jera su cikin ayyuka ne na abubuwan da yake faruwa a jahiliya kenan sai fara da giya da modi da gumakai kuma da kibau duka wa'innan iya daga cikin ayyukan jahiliya kuma muka gani wanda ya fara kawo bautar gunki a garin Makka wanda ake ce mishi Amr bin Luhay ya yi tahiya bulaguro zuwa garin Sham da ya je can sai ga mutane suna bauta ma gunki nan shi ma abin ya burge shi sai wani ya mishi kyautar gunki sai kawo wannan gunkin ya sanya shi cikin Ka'aba kuma daga nan baya mutanen Makka su ma duk wanda yake da matsayi duk wanda yake da huska a garin shi ma sai kawo gunkin shi aji kwaikwayo da wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na gan shi wannan mutum a wuta yana jan gunkin da ya kawo kinan wa'annan duka suna daga cikin ayyuka na jahiliya kuma daga cikin ayyuka na jahiliya shi wannan Amr bin Luhay shi ya fara kawo a cikin dabobi sa'iba dabba ce wadda za a ce wannan dabba ba a taba ta ba a hawanta ba a shan nonanta ba a yin bulaguro da ita an bar ma gumki wannan dabbai babu wanda zai taba ta in ka taba ta wani abu zai same ka za a bar ta haka nan ta dinga rayuwa har ƙarshen rayuwarta to wannan shi ya kamara kawowa kuma bayan haka da irin dabbobin da suka kawo haka ma abinci suka mishi zasu ce haza lillahi nizamihim wa haza li shuraka'ina fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim zasu yi abinci guda biyu baga guda biyu wannan yasu ce na Allah ne wannan kuma na gumakanmu ne in aka yi katari na Allah ya hado wajen gumakan sai su ce Allah zai bukata sai a maida musu in kuma na Allah hado wajen gumakai su dama Allah bai bukata an bar musu yace duka wannan iya daga cikin ayyukan da suke yi ayyuka na jahiliya haka daga cikin ayyuka na jahiliya shine suna da gunki wanda gunki ana ce mishi Allah wanda a cikin Qur'ani Allah ya bayani akan su cikin suratul najm Allah yake cewa afara aitumul lata wal uzza wa manata salisata al-ukhra alakum az-zakaru wa lahu al-unsa kuban labarin lata da uzza da manat wayannan duka manyan manyan gumakai ne na garin makka na la gari ruwa na larabawa ibnu abbas yake cewa al-lata wal uzza alqashan tafsiri akan aya afara aitumul lata wal uzza yace kana lata rajulan shi la sunan wani mutum ne yace wannan mutumin yayi shahara da aikin alheri ya shahara da aikin alheri yana ciyar da mutane ha a wata ruwa yake cewa ya kasance yana ciyar da mutane ya shayar da su bakin da suka zo yana ciyar da su yana shayar da su yanzu wannan mutumin kamar yanda muka gani cikin suratul nuh da Allah yake cewa wa qalu la tazurunna alihatakum wala tazurunna waddan wala siwa'an wala yagusa wa yauka wa nasra da suke cewa haku bar allolinku kakubar Ya'uq, kakubar Yaghus, kakubar Nasra, yace wa'annan a lokacin Annabi Nuhu duka mutanen kirki ne. Daga ɗaya ya rasu sai shedani ya zo ya zayyana musu, to wannan mutumin kirki ne, ai ya kamata ka kumance shi. To in kuna so ka kumance shi, ku yi gumkin shi mai kama da shi, kenan duk lokacin da kuka ga gumkin za ku tuna da wannan mutumin. Ya kai har mutane suna neman albarka wajen wannan gumkin, ana tahiya ilimi yana karanci, har ya kai aka fara mi aka fara roƙon gumkin, ana tahiya har ya kai aka fara bauta mishi. Yace wannan shine hadarin mu, shine hadarin girman mutum a ɗaukaka shi darajar da Allah ya bashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamni wata tana tazo neman shi, tana karkarwa, sai ke ce mata kwantar da hankalinki, ni ma mutum ne wanda ta aihe ni mace ce wanda take cin abinci, kinan ba abuni ba abin tsoro bane ba, shi yasa he ya kai girmama mutum har ya huce darajar da Allah ya bashi, sai mi shi ma sai sanya mishi mi jiji da kai, ya bata mishi mi ayyukan shi, kuma haka shi ma wanda zai girmama shi zai kai shi wani matsayi wanda har zai dinga neman albarka a wajen shi. Kinan wannan kuma shine kuskure. Haka ai shine Allah ke cewa a cikin suratul jin, yace wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa, wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari daga wajen mi, daga wajen aljanna, wannan shi ya kara ma aljanna suke ji da kansu. Shi kuma asali kamata aljanni ya zamanto yana ne shi yake tsoron mutum asali, tunda yanda Allah ya darajanta mutum, Allah ya ce mutum ya suje, amma mutum sujjada, su ma Annabi Adam sujjada duka suka yi. Kinan wannan ya gwada cewa wanda ya ma wani sujjada da shi da zuriyar shi ga baki ɗaya sun yi, to wannan mutumin Allah ya ce mutum ne mutumin kirki, shi ma ga aikin alheri yake, da ya rasu sai aka mishi gumkin shi, aka mishi gumkin shi, mutane suna girmama shi har ya kai shi ma ana bauta mishi. Sai ke cewa Allat annal lat kana bi taif, shi gumkin Lat ya kasance a garin Taif, wanda kowa san garin Taif yanzu da shi da Makka kusan, dan kusan garin ma a ce sun game, tunda in ka shigo Makka sai ka shigo ta Taif kin zaka wuce, kinan a Taif yake. Wasu kuma suke cewa a Nakhla yake, ko kuma a Ukaz, shi dai wani harkun yake shi yake inganci cewa gumkin Lat yana garin Taif. Kuma ruwa daga Ibn Abbas yake cewa kana Manat aqdam min Lat, gumkin Manat, afara'aytum Lat wal Uzza wa Manat, yace gumki na Manat yahi gumki na Lat tsufa, kenan shi aka fara yi, aka fara yi, fa hadamaha Ali amul fatay bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ba Ali ibn Abi Talib lokacin da aka bude garin Makka, sai tura shi ya je ya rushe shi. Ali ibn Abi Talib ya je ya rushe wannan gumkin, yace wa kanat Lat ahdas min Manat fa hadamaha Mughira bin Shu'ba bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma gumkin Manat, shi kuma gumkin Lat, kenan gumkin Manat yahi gumkin Lat tsufa, shi kuma manzo Allah sai ba Mughira bin Shu'ba umarni ya je ya rushe shi. Yace lamma aslamat Saqif, lokacin da kabila ta Saqif ta musulunta, wa kanat Uzza ahdas min Lat wa kana allazi takhazaha zalim bin Abi Sa'd biwadin Nakhla, ita kuma Uzza kinan tahi Lat tsuha, wanda yake da wannan gumkin shine wani mutum wanda ake ce mishi Zalim bin Sa'd. Yace fa hadamaha Khalid bin Walid bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fati, ita ma manzo Allah sai tura Khalid bin Walid da je ya rushe ta, wanda wannan wajen rushe ta manzo ya je ya rushe, manzo Allah ya ce baka kare ba, koma wurin zaka ga wani abu, sai koma sai ga wasu mata a wurin, yace waɗannan su ne masu kula da gumkin, in ba watsa su ba kenan har yanzu ba ta gumkin suna iya mai doshi. Yace waɗannan su ne ayyukan da ake yi a jahiliya, kuma waɗannan ayyukan su ne suka janyo suka yi shinhuda Allah ya turo manzon shi, kenan mata yayi yawa da sanin cewa kamar a baya Khadija ana ce mishi mata tahira akwai a cikin ajahiliyyar ne suke amma babu wanda yake wannan aiki kamar yadda a gaba zan mu gani wanda suna jahiliyya amma ba su bauta wa makai a jahiliyya suke ba su shan giya a jahiliyya suke ba su modi an san su da mi ha kikkiawan halaye a cikin jahiliyya sai babi na gaba shine babu maqam ibrahim maqam ibrahim wanda yake kusa da ka'aba zai bayani akan shi Allah yake cewa babu qauli ta'ala wattakhizu ko kuma wattakhazu min maqam ibrahim musalla suka riki maqam ibrahim wajen yin sallah nan zai bayani akan menene ya faru game da mas'ala ta maqam ibrahim sai fara da hadisi na Anas qala Umar yake cewa wafaqtu Allah fi salasin nayi dace da Allah abubuwa guda uku ko kuma a wata ruwaya wafaqani rabbi fi salasin Allah yayi dace da ni a abubuwa guda uku kenan abinda nake so sai Allah yace ayi wannan abun ko kuma abinda Allah yake so sai nace ayi wannan abun kuma sai zaman to didi yace wannan yana da cikin maraqib na Umar farla Umar abubuwa guda uku daga cikin su yace kuntu ya rasulullah law ittakhasta maqam ibrahim musalla nace ma manzan Allah ai da ma mun doki maqam ibrahim mun doke shi wajen yin sallah nace ma manzan Allah sai ci gaba da bayani akan haka yace a ruwaya kuma ta ibnu umar yace akazan nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi umar manzo allah ya kama hannun umar famarra bihi alal maqam sai suka huce wajen wannan maqam ibrahim fa qala lahu sai manzo allah yake ce ma umar haza maqam ibrahim wannan shine maqam ibrahim yace fa qala yake ce ya nabi allah ala tattakhizuhu musalla umar sai yace ma manzo allah shin ba za ka doke shi ba wurin sallah fa nazalat sai allah sabkar da wannan aya wattakhizu ko wattakhazu min maqam ibrahima musalla kaga nan da shawaran da shawara umar kuma sai aka doki wannan yace ibn jawzi yake cewa innama talaba umar istinan bi ibrahim alayhi salam ma annahi alin nazar fi kitab at-taurat umar ya nima ayi koyi da ibrahim da sanin cewa an hana dukan abubuwa da suke cikin at-taura manzo Allah ya yi mi ya tsawatar daga horkon lamari ya tsawatar ma sahabbai kan dukan abin da ke cikin at-taura amma daga baya sai ke ce musu wahaddisu an bani isra'ila wala haraja ku samu labari ku nemi labari a wajen bani isra'ila babu laki nan kinan an bambance abin da ke cikin qur'ani kuma sun san abin da ke cikin at-taura yace babu laki kuma a wannan yanayin musulmi ba zai gaskanta ba kuma ba zai kareta ba saboda an samu ayoyi da suke da kama akwai aya da take cikin qur'ani kuma an samu irin wannan aya a cikin at-taura kina a wannan yanayin babu dama musulmi ya ce a tunda wannan na at-taura ne tunda sun juya littafin Allah duka ba komai ba aka juya kina akwai abubuwan kamar misalin aya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min khasirin akwai ta cikin qur'ani kuma wannan aya akwai ta cikin at-taura kina babu laki mutum ya samu labari wanda yake cikin at-taura ko kuma injil sai dai mawkifin shi anan ba zai gaskanta ba kuma ba zai kareta ba sai yace li annahu sami'a qawlahu ta'ala fi haqqi ibrahim domin ya ji magana Allah akan annabi ibrahim ni Allah yace inni ja'iluka lin-nasi imama fa qawluhu ta'ala wa anittabi' millata ibrahima hanifan nan ibrahim Allah sufanta shi da mutum Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen
annabi Ibrahim da an kawo sunan shi zancen tauhidi ake kadai ta Allah yace annabi Ibrahim umma ce shi kadai al'umma ne nan umma malamai tafsirin da suka ma wannan kalmar yana da yawa saboda ni girma annabi Ibrahim a wajen Allah shine ai da Allah turo wa'innan mala'ikun suka zo yace wa ja'atu al-bushra yujadiluna fi qawmi lut da suka zo suka kawo mishi al-bushrin zai a hida bayan ya tsufa wanda matar shi take cewa alidu ana ajuzun wa haza ba min sheka an bashi al-bushri kuma daga nan yace ina za ku suka ce wajen mutanen annabi lut zamu kinan ya san me zai faru yace yujadiluna fi qawmi lut sai suka ce mishi ya ibrahimu arid an haza innahu qad jaa amru rabbik wa innahum aatihim azabun ghayru mardud Allah ya ce za'ai yanzu ya dinga cewa iya musu ai akwai annabi Lut akwai masu imani a cikin garin ku kyale su iya ba su hakuri suka ce wannan lamarin ubangiji ne ya zo ban yanda za'ai sai Allah ke cewa inna ibrahima lahalimun awwahun muni ibrahim mutum ne mai tsanani mai hakuri Allah ya sufanta shi kuma Allah ya dauke shi aboki wannan shine mun annabi Ibrahim in ka dauki rayuwar shi Allah ya turo shi ya zo tun daga can ya kawo matar shi ya kawo Isma'il lokacin yana bukatar da amma duka haka Allah ya jarrabe shi yana son dan ya kawo su ya zo ya ajje su yana juyawa ita matar ta shi ke tambaya wajen wa ka bar mu babu komi a wurin ba ruwa ba abinci sai ke cewa na bar ku wajen Allah yana juyawa sai fara masa addu'a wanda take cikin suratul Ibrahim rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus sala na farko yana juyawa sai fara masa addu'a Allah nayi kaza gashi abinda ne amma abinda nake fata na farko Allah sai da sallah zancan abinci ko abin sha bai ma hado kan shi ba bai zaman to ba shine na farko sallah shine malumai suke cewa akan haka wallahi babu wanda zai tsaye da sallah kuma ya samu tauyi a cikin abincin shi in ka bi gida yace ana shan wahala to mutane su yi muraja'a sallar su Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu kama iyalinka umarnin kiyaye sallah kuma kai ma ka juri akan ta Allah zai arzuta ka yace to duk wanda zai riko da sallah ya kiyaye ta to tabbas Allah ya mishi ya bashi da mani zai arzuta shi zai wadatar da shi na harku annabi Ibrahim ya nema Allah su tsere sallah kuma ya musu addu'a ba addu'a hai ba su kadai ba Isma'il kin da ma'ahiyar shi a hatta biyo baya har yanzu duk wanda yake cikin garin Makka yana jin albarkacin addu'a da annabi Ibrahim ya magara wannan shine annabi Ibrahim wanda Allah ya doka abokin shi shine ai har yazo annabi Ibrahim da mutuwa ta zo mishi sai kamar yaki ya mutu kenan kamar lokacin bai so ya mutu a wannan lokacin sai mala'ikan ya koma hadi ma Allah to ga abin da halin da ake ciki shi annabi Ibrahim sai ke ce ma mala'ika wai ka taɓa ganin masoyi zai dauki ran masoyin shi wannan shine abin siffa da Allah ya ba annabi Ibrahim sai hadi mishi ga abin da yake sai cice mishi ka taɓa ganin masoyi yana kin ya gamu da masoyin shi da ya zo hadi mishi ki to yanzu lokacin yayi kenana bayani sai ke cewa riwaya daga Ibn Shihab Az-Zuhri daga Anas bin Malik yake cewa ara'aytul maqam fihi asabi Ibrahim wa akhmus qadamaihi ghayra annahu azhabahu mashun nas bi aidihim yake cewa na ga maqam Ibrahim duka akwai yatsotsin shi wanda yanzu mutum in ya tafi ma zai ga wurin na gani da yatsotsin shi da tahin kahon shi yace sai dai yawan taba shi da ake yi shekara da shekaru shekara dubunnai ana tabawa yace har sanya tsotsin ko kuma da tahin kaho ya fara tahiya yace wannan shine makamin Ibrahim sai ruwa daga Sa'id ibn Abi Uruba anikata da fil aya qala innama umiru an yamsahu indahu an yusallu indahu am musu umurni ayi sallah a wajen mi wajen makamin Ibrahim ba a musu ba umurni su shahe shi kinan nan gudun nema albarka akan shi kawai sallah aka ce ayi haka Hajar al-Aswad Umar yake cewa na san kai dutse ne baka anhwani baka jutarwa yace in ba dan na gaba manzan Allah in yazo yana taba ka ni ma da ban taba ka ba gudun abubuwan da su kai ni su bude kofar shirka sai yake cewa wala qad zakaralna marra asaru aqlihi wa asabihi fiha fama zalu yamsahunahu hatta khlawlaka wa nahama yace Ibn Hajar yake cewa akwai wanda ya hudi mu wanda ya gani san ya tsotsan Annabi Ibrahim kuma da tahin kahoshi a jikin dutsin kenan dutsi ne amma Allah ya bar mu san kahon Annabi Ibrahim kahuwan shi guda biyu akan wannan dutsin wajen lokacin da yake gina Ka'aba yace mutane suna shahon shi har sai da san ya fara bacewa sai ke cewa kana min ahli Ibrahim lazqal bayt ila an akharahu Umar radiyallahu anhu ila makanin lazi huwa fihi al'an shi makamin Ibrahim a asali lokacin Annabi Ibrahim a jiki yake a liƙe yake da Ka'aba a liƙe yake har sai da aka kawo lokacin Umar sai Umar ya janyo shi ya kawo shi yanzu inda wurin da yake ya janyo shi a wata ruwaya sai dai ruwaya da ifa ce tana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma ya huddo shi daga jikin Ka'aba ya gusa shi amma ruwaya ce da ifa wanda yi inganci shine Umar radiyallahu anhu shine janyo shi to shi kuma manzan Allah na cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin duk abinda sahabban nan duka suna nan lokacin Umar kuma mafi yawan su suna garin Madina dan manyan sahabban bai barin su huta saboda mas'alolin na addini su ne ahli shura su ne ake shawara da su to duk abinda sun gani kuma suka yi shiru ba su ce ba a ba su ma ba Umar inkari ya zamanto ijma'i ya zamanto sunna yayi kuma babu wanda ya mishi inkari ita ma wannan ruwaya ita ma tana bayani akan cewa wannan makam Ibrahim a asalin shi yana jikin Ka'aba daga baya sai Umar ya ja shi baya sai Ibn Hajar yake cewa kalkashin wannan yace lam tumkar sahaba fi'il Umar a cikin sahabbai babu wanda ya inkara abinda Umar yi yace ma Umar wannan abin bai yi daidai ba dalilin duk da cewa mun sani in wani ya kuskure koda shugaba ne sabon musu shiru su gane suna mishi tambihi su ce a manzan Allah bai yi kaza ba ko ba haka manzan Allah yi ba yace amma babu wanda ya mishi inkari wala man ja'a ba'dahu koda kuma waɗanda suka zo bayan su ma babu wanda ya inkara haka yace fasara ijma'an sai zamanto wannan ijma'i wa kana Umar ra'a anna ibqa'uhu yalzimu minhu at-tabyiq 'ala at-ta'ifin aw 'ala al-musallim Umar saboda kai hankalin shi da ya lura sai yace a bar shi a jikin Ka'aba za a samu ni za a matsa ma masu tawafi da masu sallah tunda Allah ya ce wa takzumi maqami Ibrahim musalla kuma yanzu ma in kaje in mutum ya samu damar ya tafi Umara bayan ya ji tawafi in ya ƙare tawafi ne zai yi sallah raka'a biyu a daidai abin da kin maqami Ibrahim to inda aka ce a cikin Ka'aba yake kinan dole wanda zai zo yayi sallah a wannan wurin zai miki zai kawo ma masu dawafi ko zai kama masu sallah zai kawo musu cikas yace wannan shine hikimar da Umar ya gani sai janyo shi ya jinyo shi baya. Nan mutane ne Allah siffanta su da kayan hankali kuma da dogon tunani. Abubuwa da yawa wanda hukunci na musulunci, kamar yanzu misali ganima lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abu Bakar, duk abin da aka samu rabawa za a yi a ba mayaka, kowa iya da rawan shi. Yanzu lokacin Umar sai aka buɗe Iraq, kuma Iraq ƙasa ce ta noma wanda har suna ce mata Sawadul Iraq saboda itacen da suke wurin, ƙasar noma ce. Aka buɗe Iraq, ana jira, sahabbai suna jira a raba, kowa a bashi. Umar ya yi shiru, suka ƙara tuna mashi sai ce ya yi ban na gani a raba wannan ƙasar. Suka ce manzo Allah haka yake, Abu Bakar ma haka yake, don me yasa ba za ka raba ba? Sai fara zanyo musu dalilai. Na farko yake cewa kai ina ganin a cikin Qur'ani ma akwai, Allah ya ce wallazina ja'u min ba'di, ya ce wannan ƙasar waɗanda su zo baya su mi aka bar musu, su ma Allah ya sanya su a cikinta. In na raba na ba ku kenan su ban da su. Kuma sai ƙara cewa ku kuke zuwa jihadi, kuma wajibi ne yaɗa musulunci. Yanzu duk wanda jin sahabin da aka cire gona aka bashi in zai yi zama zai yi noma ta, manomi ya hudu jihadi, ya ce ba zai fi ba, ya ce ina ganin maslaha ka araba, ka araba a ba waɗanda suke da wannan gonakin, kowa a bar mishi, in an ƙare in yayi za a dinga amsa haraji, ana amsa haraji daga hannunsu. Kenan wannan shi ne maslaha. Kuma da ya faɗa haka, duka mafi yawan sahabban waɗanda suka zo ma araba duka suka komo daga ra'ayinsu. Kenan musulunci yana tahiya da zamani, in zamani ya zo musuluncin zai danne shi ya bi shi sai tare. Ya ce Umar ya yi haka don maslaha ta masu ɗawafi, don maslaha ta masu sallah. Shi ya sa ya janyo wannan maƙamin Ibrahim kin dana jikin Ka'aba, sai janyo shi baya kamar yadda yake yanzu wanda Allah ba shi sa'a zai gani. Sai babi na gaba ya ce babu bina'ul Ka'aba, sake ginin Ka'aba. Ya ruwaya ta farko daga Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala, manzo Allah yake cewa alam tara anna qaumaki banaw al-ka'aba, manzo Allah yake ce ma Aisha biki gani ba mutanen ki ai sune suka saki gina ka'aba. Nan Ibn Hajar yake cewa yana mata ishara akan ginin da Qurayshawa suka yi ma ka'aba. Nan kenan zai ba mu cewa akwai gini nawa na Annabi Ibrahim, akwai gini na Qurayshawa, ko banda haka akwai gini na Abdullahi bin Zubair, kuma banda haka akwai gini na lokacin Abdul Malik bin Marwa, an sake gina ta, wai ba ginin Annabi Ibrahim kin bane ba. Nan zai yi bayani a gaba abubuwan da suka faru. Yace fi qawlihi ta'ala kal qawaid asasu, Allah yake cewa wa iz yarfa'u Ibrahim al qawaida min al bayt, gimshikan daki. Sai ke cewa ruwaya daga ata kana Adam ay rab la asma aswat al malaika, Adam yake ce ma Allah banni jin muryan mala'iku. Fa qala lahu ibni li baytan, sai Allah yake ce ma Annabi Adam ka mun ka gina mun gida. Summa hukku bihi kama ra'aita al malaika tahukku li bayti, kai ma ka dinga bauta kana kewaya shi kamar yadda mala'iku suke ma ɗakina. Allazi fi sama, wanda ke sama. Sai fa yaz'amu an-nas annahu banahu min khamsati ajbil hatta banahu Ibrahim ba, mutane suke rayawa cewa Annabi Adam ya gina Ka'aba daga dutse guda biyar, wanda zai kawo su sune dutse na Hira da dutse na Lubnan da Turi Sina, dutse na Turi Sina da Turi Zaita, kuma da Al-Judi, Judi kuma dutsen da dutsen da ba ta annabi Adam ya sauka a wannan wuri wastawat alal judi. Bayan haka annabi Ibrahim ya gina ta. A wata ruwaya suke cewa bayan an yi tufani ga baki daya ginin ya bace, tunda ruwa ne aka yi ya halakar da duk wanda yake, duk wanda bai shiga cikin wannan batun ta annabi Nuhu. Bayan haka ana nema sai Allah ya ma annabi Ibrahim umarni ya zo sake gina wannan Ka'aba. Annabi Ibrahim ya sake gina ta, ya gina ta da shida ɗan shi Isma'il. To annabi Ibrahim ya gina Ka'aba, sun ƙara gina. Da suka ƙara gini yake cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Annabi Ibrahim lokacin da yazo yana gina Ka'aba ya ƙare, sai yake cewa Allah ka karbi aikin nan. Wai ba shi umarnin gina Ka'aba, Allah ba shi. Allah ya ce gina, yaje ya gina. Kina Allah ya amshi, ya amshi aikin shi. Amma duk da haka ku duba da ya ƙare cewa ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Allah ka karbi wannan ayyukan. Al'ashi haka suke cewa, malamai suke cewa, wallahi duk wanda zai wani aiki na Allah ya gina masallaci, bayan ya ƙare ya ɗaga hannun shi, Allah ka karbi wannan aiki, Allah zai karba. Annabi Ibrahim Allah ya ce gina, kuma ya gina, kuma ya ɗaga hannun shi, Allah ka karba. Yace wannan aikin Allah ya ce yayi, kuma yake nema Allah ya karba aikin. To yaya ga aikin da Allah bai ce ba wajibi ne akan kai kuma za ka yi? Kinan nan ma ya kamata a ce mutum ya hudda mu a jiji da kai akan aikin da yake, yana ganin aikin da mai kara wannan aikin yana da girma a wajen Allah, ta yiwuwa Allah bai karɓe shi ba. Kullum mutum ai shi ne hikima ta in mutum ya ƙare sallah ya yi sallama zai ce astaghfirullah don Allah ya karɓi wannan sallar da ni. Allah ya ce kai, tana yiwuwa Allah ya karɓa, kuma tana yiwuwa bai karɓa ba. Kinan kullum mutum ya zamanto mi yana ƙaskantar da kai ga Allah. Allah ya ce in yi aiki, amma mutum ya dinga ji da wannan aikin har zai kai shi yana ganin ya fi kowa, wannan kuskure ne. Ya ce wallahi da in kwana ina barci na, da in kwana ina sallah ina kuka, kuma da sahi in dinga jin ina jin alfahari da ji ai kwana nan ina sallah. Ya ce wallahi gara in kwana ina barci na. Ya ce ya fi ma alheri da in yi haka nan. Kenan nan shi ne duk aikin da mutum zai yi ya tsarkake niyyar shi, kuma bayan ya yi ya roƙi Allah, Allah ya karɓi wannan aiki, Allah zai karɓi wannan aiki. Annabi Ibrahim ya ƙara gina Ka'aba. An samu lokaci mai tsawo wanda har ya kai ginin Ka'aba ya fara tsagewa, suka ce an yi wata ƙorama, an yi wata ambaliya ta ruwa wadda ta ma ginin tasiri. Yanzu a nan ciki sai Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira sai yake ce ma ɗan garin Makka, to a sake gina Ka'aba, a sake gina maslaha Ka'aba ya faɗo shekara da shekaru. Sai nan yake ce musu la taj'alu fiha malan ukhiza ghasban, yace kan wanda ya sanya dukiyar da aka yi kwace, in ka san dukiyarka ta sata ce ko ta kwace ce, yace kan wanda ya kawo gina Ka'aba. Wala malan wala qut'at fihi rahim, ko kuma dukiyar da aka yanke zumunta aka same ta, yace kan wanda ya kawo Allah bai san ta. Walan tuhikat fihi zimma, ko kuma dukiyar da aka warware alƙawari kan wanda ya kawo wajen gina Ka'aba, Allah bai san haram. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah tsargayyake ne bai amsa wani abu sai mai sarki. Wannan abun hashi ya kawo su, mutum ya san kayan da yasa na haram ne, in ya zo Makka ɗawafi, wannan suna jahiliya, in ya zo Makka ɗawafi yana tsoron Allah kai a mashi aikin shi, ya yi gwammacewa in bayyana kudin da zai a kayan haya ya sa ya yi dawafi gara ya yi dawafi zir wannan shi ya kai suke yin dawafi zir saboda sun san Allah bai amsa ne bai san amsa aikin da aka sanya kaya na harama ce wannan matsala ce sosai mai hatsari matsala wanda manzala yake cewa sun mazakarar rajul da ƙilin safara ash'asa agbar ya muddi yadahu ila sama wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa wuzziya bil haramaisi fa anna yustajabu lahu kayan shi ma da ya sa na haram abin da yake ci na haram abin shan shi na haram ta yaya ma Allah in ya daga hannun shi ce Allah zai ba shi ce ba ta yi wa Allah ba shi to anan wannan an tara dukiya kowa ya ji yana tsantsanin ya kawo kudin haram sai aka tara da aka tara kudin da aka tara bai kai ba a gina Ka'aba yanda annabi Ibrahim ya yi to sai suka cira daidai ƙarfinsu daidai kudinsu suka gina yanzu wannan katangar da take cikin Ka'aba karamar katangar nan ita ma cikin Ka'aba ne wata hikimar Allah nan ma in ka shiga kai sallah raka'a biyu kamar ka yi sallah a cikin Ka'aba duk da an rufe ƙofar wani ba zai iya shiga ba ko to nan ma in kai cikin Ka'aba kuma sai aka bar wurin haka nan an zo gina an fara gini to kafin a yi ginin ya tsufa sai sai an zubo shi za a fara nan kowa ya rasa aka rasa waye jarumin da zai hawo sauko ai sun sani da Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka ya ashabul fil kowa ya sani uwayen sun ba su labarin cewa wanda suka zo rushe Ka'aba ga abin da Allah ya musu sai anan wani ke ce musu shi Allah bai halakar da mai san jara Allah ko da hanye ko da abin da ya doka yana kuskure miki tafiya akan shi amma gyara ne yake so ce Allah ba zai halakar da shi ba su ma wannan banna ce ya kawo sai Allah halakar da su aka hau aka sauko ginin in yasu aka ci gaba da aka ƙare aka sake ɗora ginin ana ƙarewa aka bar wurin Hajarul Aswad yanzu kuma ɗora shi ma zama matsala sai anan suke ce musu a sanya duk wanda zai huto fa qalu nuhakkimu awwal man yadkhul min babani sheba suka ce duk wanda zai huto ta wannan kofar bani sheba ta wannan hanye ta wannan kofar shi zai hudu wanda zai dora yace fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam awwal man dakhala minhu manzo Allah shi ya fara shigowa fa akhbaru suka ce to ga abin da ake ciki fa amara bi saubin manzo Allah ce a kawo wani kyalle ko zami fa wada al hajaru fi wasihi sai dora hajarul aswad a tsakiyar wannan kyallen wa amara kullu fakhizin an yakhuzu bi ta'ifatin min sawb farafa'u sai kawo duk gidaje manyan gidaje na garin makka duk wanda suke da fada aji a garin makka yace kowa ya kawo mutum guda ya zo ya daga kowa zo daga manzo Allah da su kowa ya daga shi kuma sai doka dora shi manzo dai kenan ba an ce bawa kowa dai ya dora kowa da shi aka dora to sai an ƙare gina Ka'aba a wannan yanayi an ƙare ginawa to bayan nan kamar da muka gani manzo Allah ke ce ma Aisha ai mutanen ki sun su ne suka saki gina Ka'aba kuma su suka gina ta a wannan tsarin yace in ba dan ba sabbin musulunta ne yace da na saki ginin Ka'aba kamar yanda annabi Ibrahim ya yi ta ummata kowa biyu kowa ya shiga yin sallar huta manzo Allah bai yi ba don me yasa saboda kullun addini wanda ilimin shi bai kai ba ka a fitine shi cikin addinin shi a wata ruwaya ko kuma fadai Ali ibn Abi Talib yake cewa kuma mutane bayanin abinda hankalinsu zai karba ba masana'a bace ba komi za a faɗi wani abu sai in mutum karatun shi ya kai ma zai gano wata mas'ala amma in mutum bai kai ba kinan ba kowace mas'ala ba za a hudu ba mutane a dinga faɗi kina anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yaso ya fitini mutanen Makka sabbin musulunta jiya suka musulunta in na rushe mi zai ci kina akwai wanda zai bar musulunci to maslaha manzo Allah sai bar Ka'aba haka nan amma ya hoɗi yanzu ana nan kulafa'ur rashidun duka gabaki ɗaya suka zo babu wanda ya taba Ka'aba Ali ibn Abi Talib duka sun san da hadisin babu wanda ya taba sai har Muawiya ya zo sai lokacin Abdullah ibn Zubair to a wannan yanayin kamar musulunci ya shiga cikin wata matsala wanda kusan Abdullah ibn Zubair ya kama yana rike da Makka da Madina ko kuma yana rike da Makka shi ma khalifa ne can Sham Bani Umayya Iraq iya rike da garin Makka shi ma sai saki gina Ka'aba yanda manzo Allah ya faɗi tunda ya ce naji manzo Allah ya ce in ba dan ba sabon musulunci ya ce yanzu waye sabon musulunta bayan shekara sama da 40 kowa musulmi ne na kirki sai saki gina Ka'aba to kuma wannan yana daga cikin abubuwan da Bani Umayya suka kama akan shi har da ƙarshe ne shi ma aka kashe shi kuma suka saki ne da ginin Ka'aba a yanda yake wancan da to kuma daga nan babu wanda ya saki taɓa gini ana iya wai ya saki tsarin ginin kamar ya buɗa shi mai da shi yanda Annabi Ibrahim ke yi sai aka bar shi ginin da aka yi a lokacin Bani Umayya har yanzu shi ne kenan ko da za a saki saboda tsuhon gini kenan a wannan ginin aka bar shi kenan ta zama haka ne to kuma bayan haka a cikin wannan wurin akwai Safa da Marwa su kuma labarinsu shine lokacin Annabi Ibrahim da ya kawo ɗan nashi da matar tashi a wurin sai ta zo tana hawa in ta hau dutsen Safa sai ta je Marwa tana zuwa tana zauwa tana ganin dubawa ko mutane sun biyo ta wurin to ana cikin wannan yanayin ita kuma ta aje Isma'il kin kasan kahwar shi suke cewa Allah ya hudo musu ruwa kuma wannan shi ne ruwan zanzan nan mutum zai yi ta mamaki ya za a yi a yi haka wannan annabar Allah ne nan baya ma zahabi ya kawo a cikin siyar alamun nubala da ya kawo tarjama ta Ayyubu Saktiyani iya daga cikin malamai manya-manyan malamai bayan sahabbai shi ma yake cewa suna tahiya tare da wani shi da abokin shi ya ce ƙishirwa ta kama su ko ta kama abokin ya ce har na fara gani a huskar shi iya buƙatar ƙishirwa ta kama shi ya ce sai ya mishi sharaɗi ba za ka ba faɗi ma kowa ba abinda ka gani har sai bayan na rasu sai ya mishi alƙawari yana ya ce ina kallo shi wannan Ayyubu Saktiyani malami ne ya ce ni ya buga ƙahon shi a ƙasa iya bugawa ruwa ya fito wannan mutumin ya sha wannan iya daga cikin karamar da Allah ke ba sahabbai da wanda suka biyo bayansu to wannan bai ga manzon Allah ba ya ga sahabbai kuma ga abin da ne in an samu annabin Allah ya yi wannan abin ai ba zai zama to ba abin mamaki to haka wannan ruwan manzon Allah ke cewa inda ta bar shi da ya shiga ko'ina sai ta fara tare shi zai zama to wannan ruwan har yanzu kuma yana da fadala yana da abubuwa da yawa manzon Allah ke cewa ma'u zanzan lima shurba shi wannan ruwan zanzan in ka sha shi dalilin abin da ka sha shi Allah yana baka misali zai sha shi ya yi ya Allah warkar da ni in ya sha kuma ya yi yaƙini Allah zai warkar da shi yana nan kuma har yanzu wata hikimar Allah har yanzu ana shan shi kuma zaka sha shi akwai bambanci tsakanin shi da sauran ruwa cikin masallaci na Makka akwai shi kuma daga nan za a ɗauke shi a kai Madina kuma a Madina ba zai gauce ba kowane lokaci in ka je ka shiga masallacin zaka same shi a kowane ruwa haka a garin Makka ba zai gabatu ba in ka je dan yanzu a cikin wurin tawafin wurin in ka kare tawafi ka je wajen sa'i zakai sa'i safa da wanawa so bakwai kin kana karewa akwai fanfuna a wurin a tsakiye kana karewa nan zaka zo ka sha in ka ga dama ka sha kuma ka duka ka huta da shi inin ruwa ne na albarka kina Allah ki cewa inna safa wal marwa ta min sha'irillah wa man hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawaf bihi sai babi na gaba ko kuma tsaya anan kinan akwai karin bayani akan karatun da aka yi a lokaci yayin ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lahum aati an